أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله دا damu cikin wannan masallaci irin wannan rana da muke gabatar da karatu cikin littafi na Akhlaqul Mustafa wanda Abdullahi bin Fode ya wallafa shi. To muna nan shi Allah madaukakin sarki ya faɗa mana wa innaka la'ala khulqin azim. Lallai ka annabi sallallahu alaihi wasallam kana kan wato khulq dabi'a wanda yake mai girma. To cikin ya dabi'a yake shine a gano ya rayuwar yake ya kuma ya rayu yayi mu'amala. To yau zamu tashi inda malai yake cewa wa kana yuhibbu at-tiba wa yakrahu ra'ihata ar-radiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana min son turare ƙwarai da gaske, kuma yana kirin wari wanda yake baya son abin da yake kasancewa mai wari, ra'iha wato wari radiya wanda take wari ƙwarai. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya son wannan. An tambayi Nana Aisha kan cewa a karan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tatayyab, shin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya turare? Wani hadisi can cikin wato Imam Bukhari ya rawaice shi da Imam Nasa'i tace na'am tabbas yana son turaren da ya kama su almiski da anbar da kafur duk haka yadda ta ambace su ɗaya bayan ɗaya. Ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kaman mu ce kwalba kenan sikka, amma shi wancan nasu na abin nan ne na fata ne inda ake saka turaren a ciki. To turare akwai wanda ake kunna shi irin wannan wanda ake sawa a wuta din nan, ya akwai kuma wanda ake sa shi a jiki. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan, yana kin kuma wato wari gabaki daya, saboda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance yinajil malaika yana ganawa da mala'iku. Su kuma mala'iku ba sa son wari, sun kasance suna son wato kamshi ne, saboda haka kullun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan. To saboda haka kai kaima a yau akwai wanda kanshi yake wahalle shi, mun gane ko? Akwai wanda duk wani abu kanshi ma baya so shi kuma, amma wannan wato rashin lafiya ne san ba sa ganawa da kanshi. To amma dai yana ɗaya daga cikin wato abin nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'an shi yakan sanya turare. Sannan wayakul fuqara'u wa yukramu ahlul fadli fi akhlaqihim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jiɗintan wato fakirai, yana ciyar da su, sannan kuma yana girmama masu girma. Duk mai girma ana bashi girman shi. Hadi iyali yana cewa wa yukrimul karimu kullu qawmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama mai girman kowane jama'a. Idan jama'a suka zo, alal misali sun zo sun musulunta, sannan kuma wannan shine sarkin su, to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama wannan sarki din, saboda su waɗannan mutane suna girmama shi. Saboda haka kai kada ka kasance ka je ka samu mutane ga shugaban su, ga abin nan sarkin su, ga shugaban su, ga malamin su, kamar da su waɗannan ba komai bane. Ba a yin haka. Yawa, wanda duk ɗaya ya zama mai girma, ka ba shi wannan girma nashi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance haka. Ya ta'allaqu ahli sharafi bil ihsani ilayhim. Yana rarrashi, ya ta'allab, yana rarrashi, mun gane ko, yana rarrashin ahli sharaf waɗannan masu girma ɗin bil ihsani ilayhim, wajen kyautata musu. Shine can na cikin zakka. Ana bayarwal mu'allafatu qulubuhum, wanda ake rarrashin zukatansu. Ana iya wanda ba musulmai ba, ana ɗaukar zakka a basu. To shi ma'anar sallallahu alaihi wasallam, duk wanda yake mai girma a cikin jama'a, to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rarrashin shi ta hanyar bashi kyauta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu Abbas Sufyan wato ba'ir raquma 100
saboda ne yana da jama'a a ƙarƙashin sa shi ma in yaje duk wanda ka bashi shi ma in yaje zai dada bayarwa ne mun gane ko zai dada bayarwa saboda haka yana da kyau duk wanda Allah ya girmama shi ko ma yaya yake kai ma ka girmama shi Allah ne ya bashi wannan girman to kai ma ka girmama shi wa yukrimu zawir rahma annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama zawir rahma ma abotan kusancin sa shine ƴan uwansa to yana girmama su wa yasluhum min ghairi an yu'thara ala man huwa ablal minhum yana sadar da su wato yana sada zumunci a tsakanin su amma ba tare da cewa fa yana fifita su akan waɗanda suka fi su girma ba tsakanin shi da ƴan uwansa cikin wani littafi yana nuna cewa wata rana nan sallallahu yana zaune sai ga baban shi mina riba'a wato kun san sai an shaida annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ga mijin matan da ta shayar da shi yazo da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam sai dauki wato mayafin sa su laraba suna da wannan iyakacin girmamawa mayafin da suke lullufa da shi sai su shimfida maka kai ka zauna akai mun gane ko ya zauna akai can ma sai ga ummu huminar riba'a jatut shayar da shi din ita ma ta zo suka zauna anan sai kuma ga ƴar uwar shi minar riba'a domin ka je ka samu ana shayar da wani aka shayar da ku tare ta zanto ko kuma ya zanto dan uwanka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga inda yake zaune ba sojin suka zauna to kaga wannan hali ne na girma fa amma yau mu a wannan yanayi muke mun gane ko sai wai dan uwa ya zo kai ba za ka kula shi ba menene bai sanar da kai yana zuwa ba bai san to inda zan sanar da kai ina zuwa kai ai ba sai na zo ba ko inda har zan ce maka ina nan zuwa to ai aikan da duk zan yin ya riga daman da zo na gaishe ka ne to kuma yana ce maka gashi nan ina zuwa na gaishe ka to ai na gaishe ka to amma wai in na zo ban faɗa maka ina nan tafi ba to fa kai ba ka da wani shiri a tsakani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana san ƴan uwan shi amma ba wai yana fifita su akan wanda suka fi su ba amma yana son su yana abin da yana sada zumunci a tsakanin su amma mu yau kage abin da muka wayi gari a ciki ɗan uwan naka ma baka san ma wani yanayi suke ciki ba baka tambayan yaya halin wane yaya wane yake baka yin wannan sai dai Allahumma gara ma yanzu da aka samu al'amari to amma da wayan ai wanda bai wuce ya kashe naira 10 naira 20 ka ce kuna lafiya ba amma wannan shi din ma yakan yi karanci a tsakanin to wannan ba shi da kyau ba cikin dabi'u na Annabi sallallahu alaihi wasallam wala yajku ala ahadin Annabi sallallahu alaihi wasallam baya nisanta da kowa mun gane ko jafawa a nan shine nisanta baya nisantan kowa walau fa alama a kuma yujibul jafa koda ya aikata a gare shi abinda zai wajabta ma ya nisance shi Annabi sallallahu alaihi wasallam baya nisantan nashi mun gane ko domin shi bil mu'minina raufun rahim shi Annabi sallallahu alaihi wasallam a game da mu'minai dai a raufur rahim wato ne rangwame ne rahimin sannan kuma mai jin kai ne Allah yana faɗa mana wai ba rahmatin min Allah linta lahu walau kunta fazzan galizal qalbi law faddu min hawlika fa'fu anhum wasfa wa shawirhum fil amri yawa saboda ka kasance wato fazzan ne abin nan kaushin hali galizan kalbi ne abin nan na zuciya wato sandarariyar zuciya la fadu min haulika wai nan jama'a da ba su tarin gare ka ba saboda haka fa'fu anhum wasfa kai musu hakuri ka kawo da kai daga abin da suke yi gare ka na jafa'i to Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana nisantar su ba sannan wa yaqbilu i'tizaril mu'tazir walau fa'ala ma fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karban hanzarin mai hanzari duk wanda ya kawo masa hanzari annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban wannan hanzarin walau fa'ala ma fa'ala koda ya aikata abin da ya aikata wato bi ma'ana koda hanzarin nan an kawo shi ne dai kawai domin a guje ma wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karba lokacin da za a tafi yakin Tabuka akwai wani daga cikin sahabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yazo yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi Jaddu bin Qais yazo yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ni kaga za a tafi wannan yaki na Tabuka sannan kuma wayannan mutanen Tabuka mutane ne wato fararen mutane akwai domin akwai abin nan cikin su akwai turawa cikin su ni kuma ka tambayi ma jama'a na na kasance wato ba ni da hakuri ga mata saboda haka a hakurta mun wannan tafiya saboda kada in fada cikin fitinar su annabi sallallahu alaihi wasallam yace je aka dauke mishi batun tafiya Tabuka mun gane ko ya to kaga ai shine yace wa yaqbil i'tizaril mu'tazir yana karban hanzarin mai hanzari walau fa'ala ma fa'ala koda ya aikata abin da ya aikata shine Allah yake hakaito mana wa minhum a can cikin alqur'ani wa minhum may yaqulu idhalli wala taftini Allah yace ana bil fitnati fat wayan nan din fa cikin fitina suka je suka fada wa inna jahannama la muhidatun lil kafirin lillahi wutan jahannama wato ta ishi kafirai riga da wando saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam in kai kana shugaba to duk wanda zai kawo maka hanzari kaza kaza ka dinga bawo mutum hanzari yawa eh abu ka bashi hanzari menene dalilin kaza ko kuma duk wanda yazo maka to ina da bukata kaza ko kuma abu kaza to shi ma ka saurara mishi kada ya kasance dai mai kaushin hali kada ya kasance a ni in nace kaza fa kaza ne kada ya kasance a na riga na shata wannan layin mun gane ko saboda haka tunda na shata wannan layi to ba za a tsallake shi ba a kaza kaza a ka bawo mutane kofa wata kila za su iso nan inda suke so inda ake so su isa din amma in ka tare su daga nan wani daga nan sai ya juya amma in ya ga gashi yanda ka suke masa to sai jikinsa yayi sanyi shikenan kuma sai dada kusanta zuwa gare ka na'am waye hazumin nisa'a wa subiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wasa da mata da kuma ma kananan yara menene al-mazahu shine kamar a ce da Hausa kamar wato baba aba yau wato kamar shaguɗe ba a shaguɗe da dai kamar dai faɗa magana ne na gaskiya amma dai in dai ya ga yara dai haka dai yayi tambaya da na tambayar su akwai wani annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ganshi da dan tsuntsunsa an tsuntsaka masa tsuntsu yana wasa da shi tsuntsu ya muta annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa raha mun gane ko yawa to amma shi a duk wannan fa ko zai maka fa na gaskiya ne yake yi maka yawa nan kage yana nuna cewa Aisha sallallahu alaihi wasallam duk da yana shugaba manzo ba iyakaci kawai sai manyan mutane ba a'a hatta kananan yara ma sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kananan yara ma sun san shi mun gane ko wannan hadisi yana nuna cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wasan da aka yadda da shi sune wasanni guda uku mun gane ko na farko ta'dibu farsaka lokacin da kake ladabtar shine kake exercise madokinka sannan waran yukabi bikausika da kuma jifan da kake yi ko harbin da kake yi da bakanka wannan shi ma yana nan sai kuma mula abatika ahlika da kuma wasan da kake yi da iyalanka wata rana nan sallallahu alaihi ya fito haka sai ya ga yara suna wasa suna gasa ne ma suna gasa na jifa da mashi sai ya ce ku ci gaba da yi Yaqub banu Isma'il mun gane ku ci gaba da yi ya ce kai ni ina nan gidan ma To da ya shiga wannan gidan su wayancan sai suka ki. Ya ba ku ba a cigaba da mace ya ya dan sunan sunan kana cikin waɗannan gida ta yaya zamu yi kuma mu ce muna gasa kai kana nan wannan ba zai yi ba ne sunan sunan ta to ku bari duka ina cikin ku ina nan ina nan kage yana nuna cewa kage nan fa har cikin al'amarin yaran ya shiga ta yaya za a yi ba za su saurare shi ba ta yaya za a yi ba za su matso kusa da shi ba to haka ake son shugaba ya kasance kada ya zamanto an samu disconnection shine wato an samu wani hijabi tsakanin shi da mutanen shi ya kasance kullun yana kusa da su nan ne zai ji menene abin nan nasu menene problems nasu annabi sallallahu alaihi wasallam yaran na'iba yana kallon wasa ma yana kallon wasan da ake yakan iya tsayawa ya kalla sannan laibal mubahi wasa wanda ya halatta wala yankiruhu baya inkarin wannan din hadisi yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo Madina sai ya samu mutanen Madina suna da lokacin Idi that is lokacin da suke wasanni guda biyu a shekara sai ce to an canza muku wayannan ranaku da ranan Idin azumi da kuma idi na duniya mun gane ko wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin hadisin Imam Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ɗakin Nana Aisha da ya shigo ɗakin Nana Aisha sai ya samu wato wayansu abin nan ƴan mata guda biyu suna rera waka shikenan sai ya shiga ya kwanta ya juya fuskar shi haka bai hana su ba can sai ga Sayyidina Abubakar ya shigo da ya shigo sai ya ce a gaban annabin kuke yin wannan ku tashi ku fita sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rabu da su suka ci gaba to amma tun da yana zuna a wajen da ida kawai ya zazzare musu ido dai haka dai suka tayi suka fita din yo to kage Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin su wasa din yana ganin wasa kuma wasan da ya dace ba amma ban shi ma inkari akai mun gane ko to duk irin waɗannan abubuwa ana karanta saboda kai yau din ka kasance ya za kai to idan ka hana su in ka hana alal misali yara wasan da ya dace su yi ka kasance mai tsanani ka hana su to za su je su yi wasan da kai ba ka da control akan wannan wasa din ya ma suna da wasan su haka shikenan akwai lokacin za su zo su bari lokacin da abin gaban su ya dane su za su zo su bari amma in ka hana su yin wannan a gaban ka mun gane ko dabi'a ne na yaro ayi yi wasa to in ka hana su yi wannan wasan da kai ka san wasa din ka hana shi yi a gaban ka to zai je a bayan idanka in ya tsoma wasan zai yi har wanda ma baka bukata yayi saboda haka wayannan dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin abin da ya sanya addini din ya tara jama'a a farkon lokaci ya tara jama'a wanda suke manya ya tara jama'a wanda suke samari ya tara jama'a wanda suke yara ma gabaki daya zamu tsaya anan insha Allah sai mu zuwa zamu kora akan wannan littafi abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai Allah kuma ya taimake mu wajen dabbaka daidai gurgurdan abinda zamu iya yi mu kasance dai zukatan mu ta kasance mai sanyi da kowa shine babban al'amari kada mu kasance masu kafaffan zuciya a cikin attaura ma da yake kawo siffa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya lissafo laysa bi ghalizil qalbi wala faddan wala suqubin fil aswaqi annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai kaushin hali ba bai kasance mai sandararren zuciya ba sannan kuma ba mai surutu a cikin kasuwa bane kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta a baya bai kasance mai yawan magana ba mun gane ko bai kasance mai dariya ba sai dari babba da kai kana ta kyalkyalewa da dariya ka dauke ka sha 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 mun gane ko shi dariya annabi sallallahu alaihi wasallam shine murmushin sa ne murmushi ne amma ba ne dariya bane amma yanzu kel sai a dauki kai wannan da akwai karancin al'amari a gare shi Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh